A ranar 29 ga watan Afrilun 2024, alkali ne bincike ya tura mawallafin jaridar Lanketor Sumana Idrisa Maiga gidan yari bayan shafe kwanaki hudu a hannun 'yan sandan farantaya. A fitowarta ta ranar 25 ga watan Afrilu, jaridar ta rawaito cewa ana hasashen jami'an Rasha sun kafa na'urorin sauraron jama'a a kan manyan gidajen gwamnati. Shin wa ake zubawa ido, kuma saboda me aka yi haka? Mafarin kama ɗan jaridar a bisa zarginsa da yi wa sha'anin tsaron ƙasa barazana. Bayan zaman wakafi na watanni kusan uku, alkali ya ba da belinsa a matsayin sakin talala. Daya daga cikin mukarraban jaridar ta Lanketor, Ahmadu Haruna, da ke farin ciki kan sakin mai gidansu, ya bayyana cewa ya ce abu ne da ba a taɓa gani ba, saboda ɗan jarida ya kwafi labari daga wata jarida a kama shi. Kawai sai aka mai da dokar aikin jarida share ɗaya, aka fake da wata dokar ta daban da nufin tilastawa Lanketor dakatar da sukar abinda hukumomi suka yi na ba daidai ba. Aikin jarida da aikin faɗin albarkacin baki sun shiga halin ni'asu a Niger. Dokokin aikin jarida a Niger sun hana garkame ɗan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikinsa. Saboda haka shugaban kungiyar ANP ta mawallafan jaridu masu zaman kansu, Zubairu Sule, ya gargaɗi hukumomi da ma 'yan jarida akan maganar mutunta dokoki da ka'idodin wannan fanni.
Muna kira ga gwamnati a zantarin dokoki a wanda suka ba 'yan jarida 'yanci ya ba da labari baya ta ce. To bayan kiran da muke gwamnati, kuma muna kira ga 'yan uwan 'yan jarida da a yi taka tsantsan a san labarin da doka ta ba mu wallaha. Musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi, gwamnatinmu tana yaƙi da ta'addanci.
A yanda 'yan uwa da abokai ke murnar fitowar mawallafin jaridar Lanketor, alƙalin kotun ya yanke wa Intinikar Alhassan hukuncin ɗauri na watanni 12 a kurkuku tare da biyan tarar miliyan 5 na sefa. Ana zargin wannan ɗan siyasa da laifin yaɗa kalaman ɓatanci, bayan da ya wallafa wasu bayanai a kafar sada zumunta dangane da kisan wasu magidanta a jihar Tilaberi. To amma lauyansa Maitre Lerwana Abdulrahman ya ce ba su gamsu da hukuncin ba, saboda haka za su garzaya kotu ta gaba.
Mutanen nan da anka kashe su jihar Turodi, kiran shi ne sun kai dan sama da sun san shi, sun kace mishi ga abun da ya waka na gare mu. Shi kuma da ya zo ya ɗauki bayani, ya ɗauki rahoto gare su, sai ya yaɗa cikin yanar gizo. To yaɗa nan da ya cikin yanar gizo ita ce ta zama mishi matsala. Mun ɗaga ƙara bisa ga wannan sakamakon, domin zargi na aka yi mishi na ya yaɗa labarun da suke razana zuciyar al'umma, kuma ake tuhumar shi da waɗin kalmomi waina bambancin ƙabila.
Intinikar Alhassan, wanne ya faɗa hannun hukumomin Nijar a ranar 3 ga watan Yunin da ya gabata, na ɗaya daga cikin masu sukar lamirin gwamnatin mulkin soja ta CNSP. Haka kuma yana daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da a fili ke nuna goyon baya ga hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.